أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara haduwar mu a cikin wannan masallaci mai albarka Masjid Al-Furqan domin gabatar da darasi a cikin wannan littafi na Al-Masail Al-Fiqhiyya lil Madaris Al-Ibtida'iyya littafi na farko wanda babban malami Al-Sheikh Profesa Zubair Abubakar Mada ke wallafa littafin sati da ya gabata mun tsaya a cikin fadin malam sifatus sala sifofi na sallah yanayin hai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da sallah sannan mun yi bayani har muka zo kan inda malam yace wa yaqra'u at-tahiyya sai muka tsaya wurin malam yace wa yaqra'u at-tahiyyata wa hiya at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هل يتي بايم متون ياي يا كاو هاي أنا ركعة دعيكي نسال الله يتي إن أنزو ركعة تبيو إتما ذا أيني كين كمريان دعكي أركعة تفرقو sannan bayan an yi wannan sai ai zaman tahiyya a wannan zaman sai mutun ya karanta tahiyya wanda shine ya kawo sigarta kamar haka at-tahiyyatu lillah dukkan gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah madaukakin sarki was-salawatu wat-tayyibat was-salawat da aminci da wat-tayyibat ko da sal da salati da aminci والطيبات كاوا والابوا دوكا سن تبتا غوا غا الله مدوكاكين سركي يتي السلام عليك امينتي يتبتا غريكا ايها النبي يا كاي wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatu da kuma albarkokin sa so a wannan gurbin akwai sahabbai da suka tafi akan cewa in an zo wannan assalamu alayka ayuha nabi sukan ce a siga da ma'ana da mutum zai dauka ko al-mukhatab din wanda kake magana da shi to yanzu bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto mukhatab din mutum ga'ib ne to tunda ga'ib ne sai suka ce wasu suka bada suka yi ijtihadi akan cewa sai dai a ce assalamu ala nabiyyi aminci su tabbata amincin Allah ya tabbata gawa ga annabi saboda yanzu yayi wafati baya nan da kuma yana duniya sai ya zama damirul mukhatab din ya zama wanda yana kusa ne second person ne sai ya zama assalamu alayka to amma wannan ijtihadi ne na sahabbai a cikin siga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amma malume suka ce ya halasa in mutun yayi bai saba ba saboda mi sun tafi akan kwadaitar da mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin to da haka amma dai siga wacce ita ne ta falala ta fi kamala ita ce siga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin sahaba a cikin hadisai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ci assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata akan mu da bayin Allah wanda suke salihai ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la wanda shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma dan sakon sa ne wannan shiga ne da aka samu daga hadisin Umar bin al-Khattab wanda Abu Dawud da Darqutni suka faɗe shi sannan yace summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul sannan mutun zai yi mi zai yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace masalan misali Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan siga ne ita ma ta salatul ibrahimiyya amma akwai wata siga da ake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan sigogi ne akwai sigogin ma da ba wayannan ba daga cikin sigogi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai yanda za su yi salati wanda ake mallaka gida salatul ibrahimiyya wannan ya samu asali ne a lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sai sahabbai suka tambaya suke ce mar ya rasulullah mu mun san yanda zami ma sallama amma ba mu san yanda zami ma salati ba kuma Allah ya umarce mu da mu salati saboda shi ma yana ma salati da mala'ikunsa sai ya koyar da su siga na salatul ibrahimiyya shi yasa malumai suka tafi akan cewa a salati ma annabi babu wani salatin da yafi salatul ibrahimiyya falala a wurin Allah madaukakin sarki saboda ya zo ne daga bakin da la yanziqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha malai yace summa yad'u bi ad'iyatin mutanawwi'a qabla salam sannan zai yi addu'a dani addu'o'i nau'i irin addu'o'in da ake yi qabla salam gabanin mutun yayi mi yayi sallama daga cikin addu'o'i da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yazo tahiyar karshe yakan yi addu'a kala-kala daga ciki yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga wasu abubuwa guda hudu shine Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal wannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ya kasance duk tahiyarsa ta karshe yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga azaba ta jahannama da kuma mi azabar qabari da kuma mi azabar fitina ta rayuwa da mutuwa fitina ta rayuwa da mutuwa sannan da kuma fitinar sharrin masihi dajjal saboda shi ad-dajjal in yazo wanda ya shekarar miliyoyi da mutuwa ma masifarsa ta dujjal takan iya shafar sa shi yasa manzo Allah yace mu dage wurin roƙon Allah madaukakin sarki ya zama ɗabi'antu da yawan yin wannan addu'ar idan mun zo tahiyar ƙarshe saboda Allah madaukakin sarki ya kare mu daga irin masifar da shi wannan dujjal zai zo da shi da yana daga cikin fitinarsa in yazo wanda yake kwance a kabari ma zai iya kwankwasa mara ya ce tashi kuma ya fitine shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu ringa yawaita roƙon Allah madaukakin sarki
ya kare mu daga mi masihi dajjal daga fitinar masihi dajjal sannan daga cikin kuma duk addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana yin addu'a ne bil magfira war rahma yana addu'a ne ta neman gafara da kuma neman jin kai daga mi wurin Allah madaukakin sarki yana cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu wanda yake gafarta zunubai face kai sai yace faghfirli magfiratan min indik ka gafarta min magfiratan gafara min indika daga wurinka warhamni sannan ka ji kaina ka ji tausayina innaka antal ghafurur rahim domin lalle kai mai gafara ne kuma arrahim mai jin kai ne sannan yana daga cikin addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta min abinda na gabatar ko na wa ma akhartu da abinda na jirkirta wa ma asrartu da abinda na boye na sirrin tashi wa ma a'lantu da abinda na bayyana wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni dan dukkan wani abu da kai ne mafi sani daga gare ni antal muqaddim kai ne abin gabatarwa wa antal mu'akhir kuma kai ne wanda yake na karshe da baka da farko la ilaha illa anta babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya illa anta face kai Allah wannan dukkan su nau'i ne na addu'o'i da Allah madaukakin sarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu idan mun zo tahiyya ta karshen mi sai yace summa yusallim an yamini sannan sai ya sallama tare da juyawa ta hannu gefen sa na dama bi kaulihi da fadin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kadhalika an shimalihi hakan nan zai juya gefen sa na hagun ya kara cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa yadhkuru Allah ba'da salam sannan zai ambaci Allah bayan yayi sallama bi azkarin ma'thura da addu'o'i wanda suke an samu su daga mi daga magabata an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa yansarifu sannan sai ya tafi mutum ba daga ya idda sallah zai tashi tauba a'a akwai addu'o'i da ake yi wanda wayannan addu'o'in sune abinda ake cewa addu'a ko al-azkar aqiba salatil mafruda addu'o'i ne da ake yi bayan mutum ya kammala sallah ta farilla ba in mutum ya idda sallah ta farilla yace kawai ayi salati kaza eh ya halasa kai amma ni gurbin akwai ibada da manzo Allah ya koyar da mu wanda mutum in yin wannan ibada na azkar din shine abin da muke kiransa da bid'a ga abin da aka koyar da kai baka yi ba sai ka kawo wani abu sai ka sashi bagiran wannan shi wannan wanda ka sa din komin kensa ba shi manzon Allah yace ai ba ka ture na manzon Allah ne sai ka kawo naka to wannan shine abin da ake mi ake cewa mutum ya zo da bid'a kowace bid'a tana na ibantar wata sunna ne ko kuma ana yin ta ne badalan min wannan sunna din da aka koyar a gurin to da haka idan mutum sai yazo yace salatin fa annabi muka ce ayi an idan sallah kawai wani yace mana mun yan bid'a to kai din da kace ayi dan wani ya ce ma dan bid'a sai ka jawo shi to manzon Allah ga abin da yace ayi sai ka ki kawaya balle kai waye ya kamata a jawo shin sa ko kuma a masa uba kai da ka yin na manzon Allah kai ne kai laifi ko wanda ya yin naka ne ya laifi to da haka wanda ya yin naka wallahi ba laifi ba saboda addini ba kai ka zo da shi ba manzon Allah ne ya zo mana da shi da haka dukkan abin da ake yi bayan mutum ya idda sallah mutum ya kamata sai ya yi shi saboda tana daga cikin abin da manzon Allah yake yi kuma ya koyar da sahabbai suka koyar da tabi'ai har mu ma muka riska amma ba inda aka zo aka ce karanta kuliya kafa kaza in an idda sallah ka karanta kaza kafa kaza a idda sallah, ka karanta tahiyya bakin salihina in ai idda sallah. Wallahi babu wani hadisi, babu wata aya da tace ga yanda, amma mi akwai hadisai manzala ya idda sallah yake yin istighfari, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal, har zuwa mi kai zo kai tasbihai da hailala da su alhamdulillah dumucin yana yi, saboda manzon Allah ya koyar da mu yanda za mu. Amma sai mu zo ba mu yi wannan na manzon Allah ba, sai mu dauko namu sai mu ce shi za mu, kuma sai kaga wai wanda yake na manzon Allah sai a ce wai wai shi kamar baya san manzon Allah ne, wai iyazu billah. Akwai wani aboki na angosu, akwai masallaci suna fitowa su sallah, sai ranar limami sai tashi sai zai nasiya, sai ya ce in an idda sallah akwai wanda ba sa tsayawa ana yin addu'o'i na jam'i, a ce a karanta kaza, karanta tabbaci da kafa kaza, a karanta li'ilafi kafa kaza, a karanta kaza kafa kaza, ya ce ba sa yi. To bai san me yasa ba, amma dai sai yake kawowa kaza yan falala ne ta kaza, mutum zai samu daraja kaza in an ce ruwa kaba kaza ga iyayenmu, zai gafara za ta yake ta kawowa, amma bi gairi ayatin wala hadisi, babu wata aya, ba wata madogara ko hadisi ko aya ba abin da ya kana. Sai abokin na da yake gami ya ce sai ya tashi sai ya tambaye shi, sai ya ce mato ana ci gafarta malam, shi wannan akwai wata madogara ne a cikin hadisi ko a cikin qur'ani da aka ce ga yanda ake, ko kuma wannan tasbihan da muke yi da ake cewa azkar da ake aqibar salatul mafruda shi din ba daidai bane, shi yasa sai mun yi wancan. Sai ya ce mar kai dan izala ne ba za ka gane ba, sai ya ce mar kware kuwa kawai fice ba shi ne iya amsar da ya bashi, yace to da ya ga mu haka da muna sassauta mar ma fahimta muna bin sallah, sai in daina zuwa ma masallaci. Tunda muna zuwa wannan bai kai ya gane cewa muna mar kyakkyawar fahimta ba, amma ya faɗi wani abu na ilimi, ka faɗi abu na ilimi ba amma tambaya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya bayyana mana suna yawan tambayarsa, yasalunaka yasalunaka yasalunaka, sai kai bayani ko kadan ne, sai ya ce mar wai kai dan izala ne ba za ka gane. To meye izala? Mutumin da ya bi ka sallah har ka gane wai yana da wata fahimta da ta saba da taka, ya yadda da musuluncin ka ba, ai ya gama da kai. Tambaya ce shine, wallahi sai ya ce mar wai ba za ka gane ba, alamun kai dan izala ne, sai ya ce a kware kuwa kawai ya fice ba shi. To da haka mu tsaya akan abin da aka umarce mu, mu zo da shi gurgurdan yanda za mu iya, duk abin da aka hane mu da shi kar mu kusance shi, mi nesa da shi. Sannan addini qala Allahu qala Rasul, sai dan bayani da sahabbai suka yi, wannan su ne marji'i na shari'a, su ne abin da ake dogaro da su a shari'a. Duk abin da ko babu wannan wallahi mutum ya bar shi. Akwai malamin da naji yana bayani yana cewa shi addini abu biyu ne, yi ne da ko bari, amma babu kirkir a ce wai in mutum ya zo da wani abu ya kirkira yana ga mai kyau ne a ce ba mai, a ce wai ya zo da bid'a babu shi. Sai kawo ayar ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yace iya addini kenan, yace kaida ta uku, yace wani ne yace koshi ya kawo. Sai ne dariya in ce wannan yaro din islamiya ne mai bawa irin wannan malaman amsa. Dalili kuwa shi ne a cikin arba'un nawawi akwai hadisin na Aisha ummu Abdullah take cewa man ahdasa fi amrina hadha, me ahdasa, mutum ya zo da abin da yake bako, wanda ya faru wani abu a cikin wannan al'amarinmu na addini, ma laysa min, wanda dama babu shi a ciki, to fa huwa raddun amir man. Bukhari da Muslim suka fi da hadisi, a riwayar Muslim kuma sai aka ce man amila amalan, in kana ga zuwa da abin akwai shuba, to Muslim sai ya ce man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, laysa alaihi amru, wanda ba al'amarinmu a ciki, ba umarninmu na al'amarinmu na addini a ciki. Fa huwa raddun amir masa ai fa lai yuqbalu minhu, ba za a karɓa masa. To da haka duk abin da zaka zo ka san, in ka zo da abin gurin ajiye shi a nan ka ajiye, ba a wani wuri daban ka ajiye ba, wannan shine sunna kuma shine adalci. Shi adalci ba sai a mu'amalar ba. Inna Allah ya'muruku an tu'addu al-amanati ila ahliha. Ilimi amana ce, ajiye ilimin yanda ya dace, ka ajiye kani ka sa amana yanda ya kamata. Da haka Allah sa, Allah gane da mu ko ba mu ikon gyarawa. Malai ya ce badul azkar bada salam, wasu sashin addu'o'i da ake yi bayan mutum ya yi sallama, cewa Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ya zal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yace Allahumma anta salam, ya Allah kai ne aminci, wa minka salam kuma aminci daga gare ka yake, tabarakta yace tsarkinka ya daukaka, ya zal jalali ya kai ma abocin girma, wal ikram da karamci, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah ina ka taimakon, ina neman taimakonka akan ambatonka, wa shukrika da taimakonka akan gode maka, wa husni ibadati da kuma taimakonka akan mi kyautata ibadarka. Manzon Allah ne yake wannan tambayar yake mi, yake roƙon Allah ya taimake shi wurin mi yawan ambatansa, yawan gode masa, yawan kyautata mi ibadarki. Ina ga mu bara mu ringa addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ba. Sannan yake cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah ni lalle ni ina roƙonka ilimi mai amfani, ba in zama wani ba, ba ne ilimi lil mujadala ba, ko ne abu da na karanta a ce ana neman ilimi ne saboda wasu abubuwa guda uku. Na farko ana neman ilimi lillahi saboda da Allah, na biyu ana neman ilimi li duniya saboda duniya, li sharafi duniya ko kuma li tanalu duniya, da kuma na ƙarshe lil mujadala. Wasu suna neman ilimi saboda su samu bakin da za su ruga mujadala da wasu, wani ya yi kaza zai iya zuwa ne mi, zai iya zuwa ne we debate da kai na ka da kai. To wanda yake shi akan daidai shine wanda yake neman ilimi don Allah. Ana neman ilimi maqasudin neman ilimi li raf'il jahli, mutum ya dauke mi ya kawar da jahilci daga kansa, shine babban maqasudi na neman ilimi. Ko mutum duk wanda ya dau yayi neman ilimi ya kawar da jahilci a kansa, ai ya samu mi sauki da sanin waye Ubangiji, kuma mi da wannan yake bauta mar, ta'arifuni qabla an ta'budu, sanni kafin ku bauta mar, fa in lam ta'arifuni, in ba ku sanni ba fa kaifa ta'budu, ta yaya za ku bauta mar. Dole sai mutum ya san Allah iya bauta mar, wanda bai san Allah ba in ya zo ma zai sallar yana yin ta ne mi adatan, kawai al'ada ce, abu ne da mun saba, mun gani wajadna aba'ana laha abidun, ko suna yi ne. To wannan ana so mutum duk abin da zai yi na ibada kar ya ji a ransa wata al'ada yake, ya ji a ransa ibada ne. Ibada kuma ana son mutum yana yi yana kuma neman sanin wannan ilimin domin mu ya samu sauƙin gabatar da ibada din. Yanzu idan a abin da ya shafi aikinmu ne na boko, ko aikinmu wanda sai an yi ilimin boko, mutum ya zama ya specializing a wace area, mutum baya zama zai ce a'a ai dole sai kaza kaza, sai na yi kaza kafin na samu gacin kaza. To me yasa ibadar Allah ba ma dagewa mu nemi ilimin domin mu samu sauƙin mi idda wannan ibada da Allah ya dora mana? Yanzu idan mutum ya je ya zama likita, ya zama first graduate na likita, ya yi internship, ya yi sabi, ya zo yana aiki a asibiti, wani ganin sa ma sabon likita ma tsoron yamar allura yake. amma wanda bai iya fatiha ba zai iya bin sai sallah ce ai Allah kawai zuciya yake biya karbi ibada kuma ba shi da damuwa amma zai ce a haka akwai wanda yace mun ma yake ga mun yake ce mun yake ga mun sunan wasu tsofin nasu a cikin azare yace wai da wai ulmudan nasu ne wai da zasu iya baka maganin da bazai ma aiki ba na rantsa da Allah yace wai saboda sun fi shekara 30 da gama karatu wai sun tsufa basu da awareness na sabbin cututtuka wallahi abin da wani ga shi yasa shi bai da irin su ba shi magani ba amma kuma zai da wanda bai taba islamiya ba ya jashi sallah kuma yanzu dunu tsuwar mutum da hankalinsa baka taba ganin sa a mota ba aka ba shi ki sai aka ce ku shige kai kore kala kuma ka san bai iya mashin ba ma sai ka ce a wallahi zai in yaje har gutsa mu kashe mu zai to ka sani mutuwar da zakai a bayan wanda bai iya fatiha ba tafi wannan mutuwar maybe wancan din har gutsa kuma ka shiga aljanna saboda kai shahada amma wannan fa kisan da yake ma yafi wancan kisan saboda kana ibada ba dare ba Allah ya samu dace to wannan daga cikin addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya idda sallama a sallah sai ya ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ni ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba da arziki tayyiban wa amalan mutaqabbala da komi aiki karɓaɓɓe duk aikin da kai in Allah bai karɓa wallahi mutum yayi wahalar banza ne shi yasa banza Allah in ya idda sallama sai ya ce sai ni astaghfirullah 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 ya fara da ni neman Allah ya gafarta masa zunubansa shi da mami Allah madaukakin sarki ya mar alƙawari la yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkara Allah ya riga ya gafarta mar in ma yayin kuma bai mai ba sallallahu alaihi wa sallam to da haka mu dan kullum mi muke cikin ayyuka wanda suke saba dokokin Allah me yasa bara mu dage wurin roƙon Allah in muka gabatar da ibada ba sai ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 yana karanta wannan subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sau 33 walhamdulillah yana karanta alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah 33 shi ma sau 33 wallahu akbar yana kuma karanta Allahu akbar 33 shi ma sau 33 idan mutum ya hada shi ne zai bada guda 100 ba daya wa yaktimu almi'a bi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan zai cike na 100 da la ilaha illallah babu wani abun bautawa da gaskiya face Allah wannan a baya mun yi ta'arifin menene la ilaha illallah shine la ilaha nafi'an jami'an ma yu'badu min dunillah tana kore dukkan abinda ake bautawa kuma bayan Allah ne illallah kuma musbital ibadatillahi wahda tana tabbatar da mi bautar Allah shi kadai shi yasa in an ce la ilaha ba karasa sauran mutum zai ka iya rimi zai kai ga mutum ya sako saboda an kore dukkan wani abin da ake bautawa kuma baka tabbatar da wani abu ba ta haka ma'anar ba ta fita ba dole ni dole sai mutum ya cike illallah sai ya tabbatar da bautar Allah in ka kore dukkan abin da ake bautawa baka tabbatar da Allah ba it means ka koma babu wani abu da ya tantance a bauta ma babu bauta kenan na'am e ba a so ka raba su la ilaha illallah shi din ma akwai in mutum bai hade su ba misali dai ka ji wani ya ce la ilaha illallah babu ma'ana la ila din ila akwai ila ta zuwa ga la kuma bai korewa ne babu ila kaga ilaha ne la ilaha amma in an ce la ilaha illallah kaga ka ja numfashi ka raba su kenan wanda kamar kai koma ne abu ka raba su mi akwai alaka amma mi ka raba su ba ɗaya suke ba to wannan shi ma akwai irin kuskuren da mutane suke yi wurin yin hailala sai ya ce lahul mulk gare ka mulki yake wa lahul hamd kuma gare shi godiya take huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah dangane mai iko ne akan komai sai ya ce au subhanallah 10 marra ko mutum ya ce subhanallah sau goma alhamdulillah 10 marra shi ma ya ce alhamdulillah 10 marra sau goma Allahu akbar 10 marra sai ya ce Allahu akbar shi ma sau goma wannan saboda misali mutum yana wani tsananin gaggawa in ya ce zai tsaya ya guda ɗarin nan akwai abin da yake so ya cimma ko abin da yake so ko wani gudu yake so ya je on time amma na in ya zauna ya ce zai guda ɗarin nan zai sa shi ya makara komi ko ya rasa abin da ya je nema to da mi saboda addinin Allah mai sauki ne sai ya zamto mi sai aka ba shi dama ya ce mi subhanallah guda goma instead of 33 nan kaga an raba shi gida uku haka aka cire wasu kwara uku ma akai ba an rage tunda 33 ne aka ce ka dau goma sama da 2/3 aka dauke ma to shi ma wannan yana daga cikin nau'i na zikiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatarwa wa yaqra'u ayatul kursiyyi marra sannan zai karanta ayatul kursiyyi sau daya in ya karanta ayatul kursi sai komi wa yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwadhatayn zai karanta qul huwallahu ahad sannan da kuma al mu'awwadhatayn sune wa huma suratayn falaq wan nas sune surata qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas dubra kulli sala bayan kowace sallah wa ghayruha min al-adhkar wal adhiyati thabita da wasun su na daga azkar da addu'o'i wanda suka tabbata to wannan qul huwa da al-mu'awwidhatayn da falaqi da nasin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan a sallar asuba ne ko ta magriba yakan karanta su sau uku amma a sallan sauran salloli yana karanta su sau daɗe ne ayatul kursi za a karanta ta sau daya sai ayi qul huwallahu ahad a asuba da magriba sau uku uku sauran salloli kuma za a karanta su sau daya qul huwa daya falaq daya nas daya wannan shine abin da ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya idda sallah wani a takaice abin da malami kawo sannan a san cewa malam bai kawo su gaba daya ba sai ya ce wa ghayruha da wasun su min al-azkar daga zikirori wal ad'iyya da addu'o'i as-sabita wanda suka tabbata a sunna wannan shine karshen abin da ya kawo sifatus sala sai in Allah ya kai mu wani sati za mu sujudin sahwi wanda malam dai anan ya kawo shi a takaice ne amma Allah da za mu duba muga koda za mu ƙara wasu abubuwa kamar formulolin ya kawo a cikin nan to abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya kuma ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda kuma ne kuskure ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min karancin sani ne subhanaka allahumma rabbana bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم